kwai nan ji kwai
Chicken.
gawuna nan ya baso gawuna shi da murta lasala mu cancaras
gawuna saura giras
cika shi mun ci kwai
shi mun ya gawuna sanya kwano saubaras
mai ta bar ma ka tashi masu gari sun shigo
gawuna saura giras
masu kwazo sun kara son maza mana cin kai rago
Yeah.
gwamna
kawunda ya kaya abba Musa gale sula
kar kumanta da batu na murtala sula dan garu
kawunda ne gwamna
kawunda ne kuma babban cikin su shi aka ba hiro
Musa to zero
taimakin gawuna murtala yana bana ba kwaulu
Allah.